sauraro sunana Yusuf na Baba Ismaila kan mita 89.5 a zangon FM daga nan kotun ɗaukaka ƙara mai zamanta a nan Kano a gargashin Justice Ita George Mbama, inda a daidai wannan lokaci kotun ta warware wani hukunci da babbar kotun jiha ta yi a baya. Idan mai sauraro yana biye da mu, a baya babbar kotun jiha a wata shari'a wadda gwamnati ta gurfanar da wata mata mai suna Lok Oga, wadda aka yi zargin ta saci yara daga nan Kano za ta kai su wata jiha a kudancin Najeriya. To a baya an sami ita Lok Oga da laifi, kuma babbar kotun jiha ta yi mata hukunci na ɗaurin shekaru 9. A nan kuma ita Lok Oga ta ɗaukaka ƙara, a yau ne kuma aka kawo ƙarshen wannan ɗaukaka ƙara, inda su waɗannan manyan alƙalai suka yi watsi da wancan hukuncin na baya, kuma suka yi umarni cewar a saki ita Lok Oga nan take sakamakon cewar sun gano akwai kurakurai a hukuncin da aka yi a baya. Yusuf Nadabo Ismail a kan mita 88.5 a zangon FM daga nan kotun ɗaukaka ƙara wadda take zamanta a cikin sakatariyar Audu Baƙo.